Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar, muna tafi da shirin a bari ya huce. Amma kafin nan, bari mu je da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Derek Chauvin, tsohon dan sandan nan da aka samu da laifin kisan ba amurke bakar fata a George Floyd, an yanke masa hukuncin daurin shekara 22 da rabi a gidan yari. Alkali Peter Cahill ya fadawa kotun birnin Minneapolis da ke jihar Minnesota a jiya Juma'a cewa hukuncin wanda yafi wanda ake yankewa waɗanda suka aikata laifi karan farko bisa ga tsarin aikinsu. An yanke shi ne duba da yadda Chauvin ya wuce gona da iri wajen amfani da mukamansa da kuma zaluncin da ya nuna akan Floyd. Masu gabatar da kara sun buƙaci a yanke wa Chauvin ɗaurin shekara 30 yayin da lauyoyin da ke kare shi suka buƙaci a yi masa sassauci. Idan ya nuna halaye masu kyau, ta yiwu a saki Chauvin kafin ya cika lokacin hukuncinsa bayan ya yi kusan shekara 15 a gidan yari. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa 'yan Afghanistan ne za su iya yanke shawara akan makomarsu a lokacin da ya gana ido da ido da shugaban Afghanistan Ashraf Ghani. A jiya Juma'a shugabannin biyu suka gana a fadar White House yayin da dakaran Amurka ke ci gaba da barin kasar da ke kudu maso tsakiyar nahiyar Asiya. Biden ya nanata cewa Amurka ba ta daina taimakawa kasar ba ne. Amurka za ta ci gaba da taimakawa dakaran Afghanistan daga ƙetare, za ta kuma ci gaba da taimakawa ta fannin tattalin arziki da siyasa. Masu aikin ceto a jihar Florida da ke kudancin Amurka sun yi amfani da wani babban karfe a jiya Juma'a don neman waɗanda suka tsira daga baraguzan wani bene da ya ruguje bayan da jami'ai suka tabbatar da mutuwar mutane hudu, wasu su 159 kuma ba a san inda suke ba. Ma'aikatan ceto a birnin Miami da wajen garin Southside sun yi amfani da babban karfen daga kaya da kuma hannuwansu don haƙo tarkacen ginin yayin da aka yi ta sheƙa ruwan sama lokaci zuwa lokaci. Jami'ai daga birnin Miami da kewayen garin Dade sun yi wani taron manema labarai a jiya Juma'a a wurin da lamarin ya faru arewa da birnin na Miami. Kusan kashi ɗaya cikin hudu na benin mai ɗauke da rukunin gidaje 55 ne ya ruguje da misalin karfe 1:30 na safe agogon yankin a ranar Alhamis. Shugabar garin Dade County Daniela Levin Carver ta fadawa manema labarai cewa jami'an aikin ceto na ci gaba da neman waɗanda suka tsira tare da ƙarin waɗanda lamarin ya shafa a ɓangaren da ginin ya ruguje. Ta ce an tabbatar da cewa mutane 129 suna nan lafiya. Ƙungiyar likitocin sa-kai ta MSF ta faɗa a jiya Juma'a cewa an gano gawar jami'an ƙungiyar uku a kusa da motarsu a yankin Tigray da ke ƙasar Habasha. A wata sanarwa da kungiyar ta fadda ta ce babu wani abu da zai iya bayyana bakin cikinmu, kaduwarmu da Allah wadanmu akan wannan mummunan haran. Haka kuma babu kalmar da za mu fada wa iyalai da ƴan uwan jami'an da za ta kwantar musu da hankali akan wannan rashin. Muna mika sakon ta'aziyar mu a gare su. Kungiyar ta MSF ta faɗa cewa tun daga ranar Alhamis ba su ƙara jin duriyar jami'an ba. Sai ranar Juma'a da safe aka ga motarsu ba kowa a ciki, daga nan kuma aka ga gawarwakinsu a ƙasa 'yan mitoci kusa da motar. Ƙungiyar ta bayyana sunayen jami'an nata Maria Hernandez, 'yar shekara 35, kwadinetar ayyukan gaggawa ta ƙungiyar ta MSF, 'yar ƙasar Spain ce, da kuma Johannes Helfam Rida, ɗan shekara 31, mataimakin kwadinetar ayyukan ƙungiyar, shi kuma ɗan ƙasar Habasha ne. Sai kuma Tedros Gebremariam Gebremichael, ɗan shekara 31, wanda shi ne direbansu, shi ma ɗan ƙasar Habasha ne. A sanarwar, ƙungiyar ta MSF ta faɗi cewa mutuwan Maria, Johannes da Tedros wani babban koma baya ne ga dukanmu, ƙasar Habasha da sauran ƙasashe inda muke aiki a faɗin duniya. Mai magana da yawon Majalisar Ɗinkin Duniya Stéphane Dujarric ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa babu kalmar Allah wadanda zai yi amfani da ita da za ta isa game da hare-haren da ake kaiwa akan ma'aikatan jinƙai.
To kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na goma an tashi lafiya
lafiya kalau alhinji kuma kuna lafiya
muna nan lafiya limito
ga yau
mun tashi da bukun kuwa
haka kin san auren rakin nan an kai lokacin za a shiga karman sallah za a shiga babban sallah haka ake auren nan da yawa
daga Kano a tashi a tafi Jigawa a tashi a tafi Gumel a dawo a shige Kaduna
a je Accra
jirgi a tafi Kankara Accra to nace masu so ma menene ake cewa
ɗan ina da buki
Reverend Aliyu Sadauki Auta na muna mika gaisuwar ta'aziya ga Malam Sule Auta da dangin shi duka domin rasuwar kanansu Reverend Aliyu Sadauki Auta sai kuma gaisuwar ta'aziya ga iyalan Reverend Inusa Galadima dukan su a cikin garin Malumfashi da Allah ya cikawa a cikin wannan makon dan Allah ya bada jimirin rashi mu kuma ya kiyaye mu karshen to sai kuma kamar yadda muka faɗa yau muna da guys auren daki amma kafin mu kai ga waɗannan da suke kan hanya bari mu fara da waɗanda aka riga aka daurawa jijiya zamu mika gaisuwar taya murna ga commissioner watsa labarai na jihar Zamfara Ibrahim Dosara muna auren Elsa Samira Ibrahim Dosara da angonta Nura Ibrahim Amani Gusau waɗanda aka daura mu aure jiya wannan Allah ya sa an yi sanace Allah ya ba mu lafiya da zuri'a
amin sumami
to mu ma muna
bukin cewa Allah sarki abu na mu kenan
mu ma abu ne
eh magana a kwabe mu
yawa aboki
haka Hafiz
Muhammad Hafiz Baballe Muhammad Hafiz Baballe ta da aure gobe wato yalan Alhaji Ado Baballe ne muke taya murnan auren yarsu Khadija Ado Baballe da angonta Ibrahim Sufyan Abubakar waɗanda za a daura mu aure gobe da ƙarfe 11 na safe za a daura auren ne a masallacin Wadilawa da yake kan titin Emia Palace kusa da ƙaramar hukumar Kano Municipal su ku kamar yadda muka ce za a daura wannan auren ne da ƙarfe 11
masha Allah to Allah kai mu gobe lafiya shirin a bari huce na mika sakon taya murna zuwa ga Alhaji Papa Angola shugaban kungiyar masu yada labarai da harshen Hausa a Ghana na daurin aurensa wanda an riga an yi tare da uwar gidansa Hafsat Abdullahi Diko wanda aka fara shagulgula to ranar Alhamis kuma gobe idan Allah ya kai mu Lahadi kenan za a yi liyafa a unguwar Angola a Newtown daga Accra to Allah ba da zaman lafiya kana filin a bari huce na taya AIG Umar Shehu Ambursa mai ritaya murnan auren da ɗansa Abdulhamid Umar Shehu da amaryarsa Khadija Muhammad Suleiman wadda aka yi a jiya Juma'a kenan daga Ambursa a jihar Kebbi haka kuma muna mika taya murna zuwa ga CSP Mansur Mahmud Tafida wanda aka fi sani da Baba Mansur da amaryarsa Yasira Ahmed dan Ruwata murnan auren su da za a daura gobe Lahadi da karfe 10 da safe wato a masallacin galadanci dake kusa da gidan Galadima a birnin Kano shi kuma Allah bada ikon zuwa ya albarkaci waɗannan auren da aka yi to sai kuma taya murna na abaye huce zuwa ga Muhammad Mahi Garba da uwar gidansa Widad Usman wanda suka samu karuwan da namiji da aka yi wa suna Usmanu Mahi yace yana mai wa iyayensa yana godiya ga dukkan waɗanda suka zo taya su murnan haifuwar da aka yi musamman mahaifiyarsa Hajiya Sadiya wato uwar Aciba Garba kenan tsohon dan wasan kwallo na Kotoko wacce ta yi zikirin Baba Giwa da ƴan uwanta Hajiya Abu Farai da kuma Hajiya Ayi Kumasi Los da Alhaji Boni Ntonsu da kuma Malam Idris Ntonsu to Allah ya raya Usman
Thank you.
ce ko bi kirkin ka na goma baka gama kasuwa da gaisuwa sabini da haka zamu ja burki nan kuma kamar yadda muka
haka
tallata makon da ya shige mun yi babban bako wannan zauren sabini da haka zamu ba Nasiru Adamu Elikaya
fili sosai kuwa
wanda aka ce a bakin tafi dadi sabini da haka zamu ba shi fili ya gabatar da babban bakon namu wanda muna ba da dama ga waɗanda suke da baiwa iri daban-daban wannan wata baiwa ce ta daban ba mun saba hirarraki da mawaka da masu fina-finai to ga wani bawan Allah da kuma Allah ya
rubuta assalamu alaikum sunana Muhammad Aliyu Fantuwa kamar yanda kuka sani a dan masallin Liberty TV kasantuwar alakantuwa ta da Liberty TV ni abokin su ne aminin su da kuma zan ce yan gwala da jini za a ce to shi ya sanya nake mu kai na lakabi da dan masallin Liberty TV
yau wato yi muna bayani naga irin ayyukan da kike masu ban mamaki na zayyana da zana hotunan mutane kamar daukar hoto ake yau shi ka faro wannan irin lamari ne ko kuma Allah ne ya halicce ka da wannan baiwa
shi hikima ta kirkire-kirkire zane mafi akasari ba a mutum baya koyanta sai dai mutum zai taso ya iya ne yau da kullun tun a matakin karatu na primary school tun daga aji daya nake kokarin samun irin su bangwaye littattafai ne irin su bayan invitation card ne wurin kwaikwayar waɗansu abubuwa irin su cartoon irin su zane su bishiyoyi ne su duk wani abu wanda ka sani ya faɗo ma a rai mutum zai kokari sai ya kwafi wannan abu sai ya rubuta shi so daga haka da haka ne mutum zai ga ya tashi da abun har izuwa mataki na zan ce na karshe yanzu na gama kusan jami'a shekara uku haka da ta wuce so kusan ban san wani abu wanda wannan kusan shine aikin zan ce a kowane lokaci so kawai wannan wata baiwa ce wata hikima ce wadda Allah ya hore wadda kuma zane na mutane gaskiya ba a koyan shi mutum zai taso da shi ne amma ana koyan waɗansu abubuwan waɗanda ba zane na mutane ba
dan haka zan ce miki karanta a jami'a
ni na karanci Islamic ne na karanci BA Islamic na yi karatu na jami'ar Yaradua nan Katsina kenan
amma sai ya zama wata kila sana da za kana samun dan hasafi shine wannan zayyane-zayyanen da sauran lambobi da kake yi girma
gaskiya ne wannan zan iya cewa ni bangaren da na karanta daban sannan kuma bangaren da aka fi sani na da shi daban na dai karanci Islamic a jami'ar to amma kuma gashi ni kaina na tsince kaina zan ce tabbun ma san yanda aka yi kawai na tashi na ga ina yin zane-zane na fara ne da abu da yanayi na ban sha'awa abinda ya faɗo min a rai zan zana shi misali kamar za a iya cewa ko wani babban mutum a gari to ya za a yi haɗu da shi to sai in gabarin ya amfani da ɗaukar surar hoton shi ta yadda zan ɗauka in zana sai in je in gabatar izuwa gare shi dai shi kanshi zai yi mamaki wannan hoto na ne fa ba kuma ɗauka aka yi ba a zane ne kuma hannu ya yi shi kanshi wannan idan ya kalla abin zai sa shi nishaɗi zai rinka mamakin shi ne aka yi wannan ma'ana na ɗauke ta hanya mafi sauki wadda take sauran sada ne ga dukkan waɗanda nake so in sadu da su cikin lokaci.
In haka ne dan masani abun ya nuna a zahiri mun duba irin lambobi da ke na duka shirye-shiryen sashen su na muryar Amurka me dan hankalin ka wajen yin wannan abu ne da na ga ma'aikatan muryar Amurka duna farin ciki da wannan
wannan akwai wasu abubuwa ɗaya biyu zuwa uku haka na farko dai ni mutum ne mai sha'awar bibiyar kafofin watsa labaru dan a rayuwata Allah ya sani ban yi karatun aikin jarida ba amma kuma waɗanda na fi tarayya da su a yanzu su ne 'yan jaridu duba da menene lokacin da suka sadaukar domin al'ummar duniya gabaki ɗaya so wannan na ɗaya daga cikin dalilin da ya sanya na yi amfani da wannan hikimar ta yin nambobi na girmamawa domin gabatar da sako na zuwa gare ku duba da yadda kuka sadaukar da lokacin ku domin al'ummar duniya gabaki daya ita ainihin waɗannan nambobi da ne na girmamawa waɗanda ne zuwa ga wasu daga cikin ma'aikatan ku ba za a ce duka ba da kuma wasu daga cikin shirye-shiryen ku so abin da ya ƙara jan hankali na anan shine kuna shirye-shirye masu dama kuma babu shirin da bana bibiya kamar yadda na dan buga ma misali a can baya cikin shirye-shiryen ku akwai shirin nan naku na a bari ya huce wanda tunda na taso ina dan yaro har izuwa yanzu ban taba jin lokacin da aka ce ba a yi wannan shirin ba a duk kusan ranar Asabar da safe kenan so wannan shirin ya kasance min kamar yadda ne ma bayani kamar wani TV ne mu muke kallo, tunda abu ne wanda yake zaka ji ana yi ana raha ana dauko wasu labaru ana bada, wato mu kuma sai a zuciyarmu sai wurin ka ganin abun eh ga yanin muna kallon shi, saboda shi ne na farkonci wanda kuma yake isar da sakon da ake so ya isa cikin dan lokaci kankani. Akwai sauran shirye-shirye masu nishadantarwa da dama, akwai irin su shirin da abin da yake karatu Mahmud Lalo yake yi na duniyar Amurka. Wannan shirin ina san shi na daga cikin shirye-shirye na. Akwai kuma alfin shirin ka wanda kake gabatarwa, so tsina daga cikin shirye-shirye na waɗanda nike bibiya a kowane lokaci.
Dan musu ne bari mu duba tun da ka abun barkwanci na kayatar da ke na wannan shiri na bari ya huce. Zaka yi shin akwai wani barkwanci da zaka yi saboda wannan shiri na bari ya huce don dimbin masu rawa?
To eh, zan dan yi amfani da hanya ɗaya biyu zuwa uku. Na farko dai akwai wani bawan Allah wanda ba sai na faɗi sunan shi ba, amma idan na yi murya shi kila zai iya zuwa gare shi, ko kuma ya ce eh, ko kuma wasu ce eh, wannan shi ne. Misali,
ya golo ya lahe ta da yakan da mutane hayati ha babawan Allah baka ganin irin saboda Allah yanda hanyar da ta wuce a cikin shi, amma ka ku so da keke
to kaga
eh lalle ni wannan naso na ku da salon fa.
To sannan kuma kaga zan iya amfani in ce misali in ce
ba Allah ne ce dan Allah na wuce unguwa ce.
Kaga akwai irin Allah,
sannan kuma sai a dauka ma mata ne irin kamar matan wasu da suke murar aljanu din nan, amma ka era aljanu zaka aura ita cin kudin mutane
sai ga gari ya canza mutum mai rawa. To kuma kaga akwai misali zan iya cewa a
gatanan ku kuce muku gatanan ku a wani gari an yi wani sarki me wani tula ciki ta kuma rundume man kai, shi wannan sarki ya kasance mai son abun duniya, amma kuma Allah bai taɓa bashi haihuwa ba.
To da dai maka wata irin haka, to duk irin wannan suna ɗaya daga cikin zan iya yin kusan za su kai kala irin bakwai haka irin waɗannan ɗan hanyoyin da zan bi saboda barkwanci da nishaɗi ina yin shi domin isar da saƙo musamman wurin yara ‘yan gida haka. Duk yanda yaro ya ɗan ɓaci da ɗanyi wannan sai ka ga irin
mutum ya ci gaba
da dariya ya kaba ci haka. Wannan duk suna ɗaya daga ciki.
Wato gaskiya na san ita mai gabatar da wannan shiri wato babbar edita ta muryar Amurka Grace Alheri Abdu za ta yi dariya ita ma sosai in ta ji waɗannan abubuwa. Me za ka gaya mata ne don ta ƙara ƙyaƙyacewa da dariya?
To amma Hajiya ko kuma in ce malama Grace Alheri Abdu, wannan fili na ci ne wanda kike gabatar da shirye-shirye masu faɗakarwa, ilmantarwa, game da nishaɗantarwa. Mu ma fatanmu Allah ya datar da mu domin a ce mu shigo wannan fili mu ba da gudunmuwa kamar jinnin.
To sai mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana za mu je ƙarshen wannan hirar.
Baiwar tana da girma.
Labari ne da Fatima Isawa da ta aika mana na gwamma, ta ce labari ne na wani malamin makaranta da ba haukace. Shi malamin Hausa bayan ya gama koyarwa aji sai ya ce to da ke gwada darasin nan da ya koyar ko ɗalibai sun fahimta, sai wani ya gaya mishi kishiyar kalman sai mahaukaci ya ɗaga hannu. Sai shi ke na malami ya ce to ka saurara, shi ne tambaye shi ya ce shi malamin ya faɗi kalma ka kuma sai ka gaya mishi kishiyan. Yawwa shi ke dan sai malamin ya ce sama, sai mahaukacin ya ce ƙasa, sai malamin ya ce ruwa, sai mahaukacin ya ce mishi iska, sai malamin ya ce
wuta,
sai mahaukacin ya ce aljanna.
Shi ma ya bada kishiyarsa.
Sai malamin ya murmushi ya ce ai ko lalle wannan ya koyi darasi, ya ce kana kokari sosai. makokacin ya ce kanko da kiki ne da kiki ba da kiki to ba shi gana kokari ba
shi ji wace bai isa
ba kana kokari sosai ya ce kanko malamin da kiki kanko malami ne sai malam da ya ce aka kusa to suke don ya isa haka sai ma aka ce shi kuma bai san wai an gama kenan ba ya ce ya isa haka sai ba da ne ce bai isa ba
da ba a gaba wanda abin
kana da hankali kuwa sai ba a gaji ce kai ba a gaji ne
ai wallahi ai wannan ma ya wadatar ai lamarin hauka ba kyau Allah ya yi sauki ya kiyaye mu
da haji Allah da baba sai ku yi hakuri wallahi labarin ne
eh ki ba ma ba za a kwana lafiya ba je malama juri ba ta daga hannu ta sauke hannu
kada ce mu kwana lafiya kada ce malama juri da daga
hannu hadda zan ce don ba za mu je birkin ba amma shi ke da Allah kai mu sabon banku
gaskiya na ga malama juri da daga ba da hannu sabili da aka tila mu ja birki dan kanka ce baba da baba yanzu a madadin
baba ya ku makeri
alheri yake muku fata alheri da ku fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amerika ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.